jiya bangaren Premier League na kasar Ingila da bangaren La Liga na kasar Spain da shekara 2016 zuwa 2017, inda kowane kasa aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage na league nasu. A kasar Spain din, Alaves ta samu nasara kan Villarreal da ci 2-1 a mako na 32. In ka koma kasar Ingila kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough ta sha kashi a hannun Arsenal a gidanta da kwallo 2-1, inda suke mako na 33. Har ila yau, a yau za a dawo karawa a bangaren cin kofin zakarun nahiyar Turai, UEFA Champions League na shekara 2016-2017, a matakin wasan kusa da na ƙarshe da za a karawa ta biyu. Inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za su karɓi kuncin Bayern Munich da kasar Germany. A karawar farko, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta bi Bayern Munich har gida, ta lallasa da kwallo 2-1. Don haka a yau kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich tana neman nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, akalla Bayern Munich ta sa kwallo 2-0 ko kuma 3-1. Ita kuwa Real Madrid tana buƙatar canjin rasfon nan doki ta koyaya. Wannan shine karawansu na 21 da za su yi, inda a karawan baya da suka yi na wasanni 20 da suka haɗu tun kafin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta samu nasara sau 9 akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Ita ma Real Madrid ta samu nasara sau 9, inda aka yi canjin rasfon nan doki sau 2. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za ta karɓi bakuncin Atlantico Madrid a karawarsu ta biyu. A haɗuwarsu ta farko, Atlantico Madrid ta doke Leicester City da ci 1 mai ban haushi. Wannan shine haɗuwarsu ta huɗu tun kafuwar ƙungiyar, inda Atlantico Madrid ɗin take samun nasara sau 4 akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City, sai a wannan karon inda za su buga wasanni na huɗu wanda ba a san mafi kyau ba, sai miya ya ƙare, inji Bahaushe. A bangaren saye da sayarwa kuwa na ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya, shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Chelsea, Eden Hazard, ya amince da koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da fafata laida a ƙarshen kan wasan bana. Bayan haka, mai horarsa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin ana tunanin zai sake ƙara tsawaita kwantrakinsa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin, Zinedine Zidane. Messi ya buƙaci ƙungiyar ta Barcelona da su ɗan wasan gaba na Atlantico Madrid ɗan ƙasar Faransa mai suna Antoine Griezmann huta lafiya.